This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22-25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar 25 ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labarai.
Rundunar sojojin Niger ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su 15, ta kama su guda 20. Afirka ta Kudu ta ce watakila za ta fice daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ICC bayan gardamar da ta kaure batun kama shugaba Umar al-Bashir na Sudan. Mayakan kungiyar ISIL sun kaddamar da hare-hare guda 2 manya yau Alhamis a yankin arewacin kasar Sham ko Syria.
A shirin namu na yanzu za ku ji kiran da wasu 'yan boko da tsafin 'yan majalisa suka yi game da a mai da hankali wajen yakacin hanci da rashawa maimakon yin rage, wato maimakon a yi kira na rage kudaden manyan jami'an gwamnati. Za kuma ku ji cewa hukumar sha da hana safarar miyagun kwayoyi ta kama wani mai safarar miyagun kwayoyi a jihar Anambra da ke kudancin Najeriya. Daruruwan 'yan fansho kenan a jihar Oyo a lokacin da suka yi wata zanga-zangar lumana zuwa fadar gwamnatin jihar. Muna kuma dauke da rahoto akan fashin da wasu suka yi a wasu bankuna da ke cikin birnin Eko. Bayan haka za ku ji nasihar watan azumi daga Ustaz Bako Abubakar. Kafin mu shigo nan ɗakin watsa labaranmu, na tattauna da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke birnin Tarayya Abuja a lokacin da ta je wajen zauren 'yan majalisar Najeriya, inda 'yan majalisar suka kusan ba hammata a iska. A shirinmu na dare za ku ji yadda aka kwashe a zaman da aka yi. Masu sauraro, yau za ku gafarce mu don ba za mu samu damar kawo muku shirin bango ba, amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sojojin Niger ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su 15, sannan ta kama wasu guda 20 a wasu hare-haren da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa. A cikin sanarwar da aka bada ta gidan rediyon gwamnati a cikin daren jiya Laraba, ma'aikatar tsaron Niger ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai silke da kuma babura guda 26 a lokacin hare-haren. Ma'aikatar bata faɗi inda aka yi wannan gumurzun ba, to amma 'yan Boko Haram suna kai kawo a yankin kudu maso gabashin ƙasar, kusa da tafkin Chadi da kuma bakin iyakar ƙasar da Najeriya da Chadi. Niger tana cikin rundunar yanki da aka kafa domin murƙushe ayyukan 'yan Boko Haram a wannan yankin. A makon da ya shige, wasu tsagiran da ake jin cewa 'yan Boko Haram ɗin ne sun kashe mutane 38 a jihar Difa ta Niger dab da bakin iyakarta da Najeriya. Amurka ta yi Allah wadare da wannan harin, ta kuma ce ta ƙudurar aniyar aiki tare da gwamnatocin yankin domin kawo ƙarshen duk wata barazana ta 'yan Boko Haram. Ranakun Litinin da Talata ma shaidu sun ce 'yan Boko Haram ɗin sun kai farmaki kan wasu ƙauyuka guda 2 a jihar Borno, Najeriya, inda suka kashe mutane aƙalla 40. Waɗanda suka kubuta da rayukansu sun shaidawa VOA cewa maharan sun isa ƙauyukan cikin motoci da babura, suka rika ƙona gidaje da kashe mutane da kuma sace musu kayan abinci.
Afirka ta Kudu ta ce watakila za ta fice daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice, a bayan gardamar da ta kaure a saboda kiyawar da ta yi ta, wato ta kama shugaba Umar al-Bashir na Sudan, wanda kotun take tuhuma da laifin kisan ƙare dangi. Wani kakakin gwamnati ne ya faɗi wannan yau Alhamis bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar. Yana mai faɗin cewa ficewar za ta zamo matakin ƙarshe da aka iya ɗauka a bayan an nazarci yarjejeniyar Rome wadda ta kafa kotun. Shugaba Bashir ya je Afirka ta Kudu domin taron ƙolin kwanaki 2 da aka yi na Tarayyar Afirka a makon da ya shige. A ƙarƙashin wannan yarjejeniyar Trump, Afirka ta Kudu tana iya kama shi, amma a yayin da wata kotun Afirka ta Kudu take nazarin wannan batun na kama shi, shugaba Bashir ya yi watsi da umarnin kotun akan ya ci gaba da zama a ƙasar, ya koma gida Khartoum inda hukumomin Afirka ta Kudu ba za su iya kama shi ba. Kotun tana neman shugaba al-Bashir bisa zargin aikata laifukan yaƙi da na kisan ƙari dangi, duka masu nasaba da yaƙin da ake yi har yanzu a yankin Darfur na ƙasar Sudan.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mayakan kungiyar ISIL sun kaddamar da hare-hare guda biyu manya yau Alhamis a yankin arewa maso wato arewacin kasar Sham kenan wato ko Syria, inda suka kai sabon farmaki kan birnin Kobani na bakin iyaka da ke hannun Kurdawa da kuma wani kan unguwanni da gundumomin da suke hannun gwamnati a garin Hasaka. Waɗannan hare-haren suna zuwa a bayan da mayakan Kurdawa suka fatattaki 'yan ISIL cikin 'yan makonnin nan daga wurare da dama na arewacin kasar ta Sham. Farmakin na Kobani ya fara ne da wani harin kunar bakin wake a kusa da tashi iyakar da ta raba Kobani da kasar Turkiya a yau Alhamis. A watan Janairu, mayakan Kurdawa da suke samun tallafin jiragen yakin Amurka suka kwato Kobani daga hannun 'yan ISIL din bayan da aka shafa watanni ana ɗauki ba daɗi. An ɗauki kwato garin a zama wata alama mai muhimmanci ta nasara kan mayakan ISIL. Haka kuma kungiyar sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Sham ta ce mayakan ISIL sun kwace wasu unguwanni guda biyu daga hannun mayakan gwamnati a garin Hasaka da ke arewa maso gabashin ƙasar. Majiyoyin sojan gwamnatin Sham dai sun musanta wannan rahoto, suna masu fadin cewa dakarun gwamnati sun fatattaki mayakan na ISIL da suka yi wannan yunkurin.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai doshi Vienna gobe Juma'a domin tattaunawa game da shirin nukiliya na ƙasar Iran kafin cika wa'adin ranar Talata da aka tsayar domin cimma cikakkiyar yarjejeniya. Kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA a takaice ya ce ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif zai haɗu da Mr. Kerry jibi Asabar domin yunkurin ƙarshe na tattaunawar. Akwai damuwar cewa watakila sai an sake ƙara tsawon wa'adin tattaunawar a bayan da shugaban addini na Iran ya nuna ɗari-ɗari da wasu sassan wato harsashin yarjejeniyar da aka cimma a watan Afrilu. A ranar Talata, Ayatollah Ali Khamenei ya buƙaci da a ɗage takunkumin da aka sanya ma ƙasar da zarar an ranta ba hannu a kan yarjejeniyar, ba dai a rinƙa janye shi sannu a hankali kamar yadda ƙasashen yammaci suke son a yi ba. Har ila yau shugaban na Iran ya nuna rashin yarda da takaita shirin nukiliyar ƙasarsa na tsawon shekaru 10-12, ya kuma ce ba za a ƙyale sufetoci na ƙasashen waje su binciki cibiyoyin soja da masana kimiyya da kuma takardun bayansu ba.
Pakistan ta yi watsi da zargin da Afghanistan dai cewar wani jami'in da ke asirin Pakistan ɗin yana da hannu a harin da aka kai kan gina majalisar dokokin Afghanistan. Qazi Khalilullah, wani kakaki na ma'aikatar harkokin wajen Pakistan, ya ce ƙasarsa tana da ƙudurin tabbatar da dangantaka ta makwabta mai kyau tsakaninta da Afghanistan. Ya ce wannan shi ya sa da zarar wannan lamarin ya abuku, wato da faruwarsa, Prime Minister da kansa ya fito ya tur da harin na ta'addanci, yayin da kakaki majalisar dokokin ƙasar shi ma ya fito ya tur, sannan ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta fitar da sanarwa ta yin Allah wa dare. Har ila ya ce ƙasashen guda biyu sun yarda za su rika haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci, kuma kowaccensu ta yarda cewar ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasarta wajen shirya maƙarƙashiya maɗayar ba. Tun da fari, wani kakakin hukumar leƙi asirin Afghanistan Hasif Siddiqui ya ce an kitsa kai harin a birnin Peshawar na ƙasar Pakistan. Yana mai zargin cewa wani jami'in leƙi asirin Pakistan mai suna Bilal ya taimaka wa kwamandan ayyuka na ƙungiyar Haqqani Maulvi Sharin wajen tsara kai wannan harin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto akan kiran da wasu suka yi na a maida hankali akan yaƙaccin hanci da rashawa maimakon maida hankali wajen rage kuɗaɗen manyan jami'an gwamnati. Ga tattaunawa da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da wasu.
Maida hankali wajen yaƙi da cin hanci ne zai iya samar wa gwamnatin Buhari kuɗin da take buƙata wajen cimma muradun kamfe. Ba lallai sai an dage wajen rage albashin 'yan majalisa ko sashin zattaswa ba. wannan shine mabambancin ra'ayi daga wasu ƴan boko ko tsaffin ƴan majalisa da ya saba da yadda wasu ke korafin yawan kudaden albashin manyan jami'an gwamnati ga abin da sanata Haji Sirika ke cewa
ni ina bada misali da kaina wallahi alazim sai da na dauki sau biyun abin da aka bani a majalisa ga kuma abubuwan da na saya na dangane da motoci da babura da kekunan dinki da kekunan hawa da na taliya da na barruwa da na waye da kudi ma haka zunzurutu da scholarship da wane ne idan da ba a bani kudi babu wanda ya tsammanin in je in yi wadannan abubuwan dan ina zan samu sai ba sa ta zan yi ba tunda nake dan majalisa 2003 zuwa yau ban taba kwana tashi mutum goma su gidana ba da wanda suke zanna anan Abuja da wanda suke daga wata jiha ma daban da bata ba ko yanzu a kowa gidan namu kai ne shaida mutum sama da 20 suna kowa gidana dan suna tunanin ana bani kudi ne in basu to da ba a bada kudi a majalisa ba wanda zai zo ya same ni sai a bani in aiki na majalisa na yin dokoki dan majalisa ana kallon shi ne saboda shi aka sani shi aka zaba shi ne ke kusa da al'umma akwai wanda zai je ya fadi zabe sai a dauke shi a bashi minister sai ya je yana iya kashe naira biliyan 1 in kasafin kudin shi na wannan shekare biliyan 100 ne sai ya dauke su ya raba su miliyan 900 da kaza miliyan 100 kaza ya dinga ba da kwangiloli yana ansar kashi 10 daga cikin 100 yanzu ma suke yin ma kwangilolin da kansu da ministoci da permanent secretary da sauransu minister daya sai ya shekara daya amma sai ya kwashi biliyan 10 zuwa 20 kuma idan yana so ya zauna lafiya sai kuma ya nemo wani dan majalisa ko kuma sai ya nemo wani kusa da fadin gwamnati ko kuma sai ya nemo wani alkali ya jibga masa irin waɗannan kuɗin shi ma saboda haka ni ina ganin maganar ba ta albashi bace bannar da ake wata wuce albashi ta fi yawa akan bannar da ake yi a albashi in kuma albashin ne da allowance su ma ya kamata a daina bada waɗannan manyan kuɗaɗen in ko har za a bada su to ni a shawarce da kamata a ba hukumar da ke da haƙƙin tafiyar da majalisa idan kana so kai tafiya zuwa Ingila misali dan aiki sai ka rubuta zan tafiya zuwa Ingila ta kawo kuɗi ta mika maka
yan majalisa da suka fi shin su karewan albashin su na ganin matukar shugaba Buhari zai dage wajen cimma muradun gwamnatinsa uku da wannan tunanin ya kwanta Umaru Barambu dan majalisar wakili ne dake takarar waɗannan muradun
zai inganta tsaro zai yi maganin cin hanci da rashawa sannan na uku da yardan Allah zai yi maganin zaune gari banza wato waɗanda sun gama karatun su amma ba su da abuye waɗannan abubuwa guda uku sune zai maida hankali sannan na hudu wanda kuma yana da girma shine maganin wutar lantarki
a sashin zattazwa gwamna Alma Kura na ganin gyaran zai samu ne in ya hada da mara bayan har waɗanda ba su amsar albashin
an mutane suka zauna suka abin da ya kamata to Najeriya ta fita daga cikin kangi da muka sa kanmu kuma ta shiga turba wanda zai ba mu kyakkyawan mazauni ba wannan shekara ba shekara mai zuwa ba har illa masha Allah
rahotanni na nuna kashi 25 cikin 100 na kasafin kuɗi ko dukiyar ƙasa na tafiya ne wajen albashin ƴan majalisa Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adam El Hikaya Hukumar yaƙi da sha da kuma hana safarar miyagun ƙwayoyi ta yi wani babban kamu na wani kasuwar gumin mai sarrafa miyagun ƙwayoyi da ake kaiwa ƙasashen Turai da ƙasashen Asiya kuma ta same shi da kaddarori na miliyoyin naira ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da ƙarin bayani
A wani taro na manema labarai da hukumar ta NLD ta kira a nan birnin Lagos ta ce mutumin dan shekaru 37 mai suna Chukwuendo Sylvester Ikechi Yaku ya kware wajen sarrafa mugan kwayoyin nau'in methamphetamine a jihar Anambra wanda kuma ake ficewa da shi zuwa kasashen waje irin su kasar Turkiya, Malaysia, China da kuma Italia tare da biyan masu safaran zanzurutun kuɗi har dala 5,000 kwatankwacin naira miliyan 1.5 Alhaji Ahmadu Gyaɗe shine shugaban hukumar ta NDLE wanda kuma yayi mani ƙarin haske game da wannan kame
wato ita cikin sabbin miyagun kwayoyin ne da ake yayin su shi wannan mutum yana da mutanen da suke masa wannan aiki din kuma kowane aiki da za a ana iya samu akalla kilo 14 a kudin wannan taba a kasashen waje ainihin gaskiya kudin suna da yawa
tunide hukumar ta ce ta gabatar da matashin a gaban kuliya bayan ta samu kwararren shedu a tare da shi da suka hada da manyan motoci na alfarma guda 4 da fili a nan Lagos da kudin sa ya kai naira miliyan 25 da gidaje ce na fiye da naira miliyan 100. To sai dai kuma duk da kokarin da hukumar ta NDLE ke yi na hana masu fasa korin gangan kwayo a ƙasa, har yanzu ana samun ƴan ƙasar da ke safara ko shan gangan kwayoyi. Abin da yasa na tambaye shugaban hukumar ta NDLE ko ba ya gana akwai buƙatar ba da ƙarfi wajen fadakar da jama'a illar sha ko safaran gangan kwayoyi a ƙasa.
Eh, kana da gaskiya. Fadakarwa tana da amfani matuƙa, kuma ita ce hanyar tafi dacewa a yi a ƙasar nan. Amma bisa ga nacewa suna ci gaba da wannan laihedin, bari in dan ga maka dan lilan din abinda muka samu daga wajen binciken wannan abin din. Kaga bai dade da fara wannan sana'ar ba, amma a cikin abubuwan da muka gani a cikin kudin shi a banki yana da miliyan 300, kuma ya bude abin nan da wajen sunan da ke 14. Baya ga haka nan akwai gidajen da ya gina tsanin shekara 2-3, ya gina gidaje na miliyan 170 da wani abu. To kaga yana samu ne matuƙa a cikin wannan munguwar ɗabi'a din. To kuma ya tura mutane da dama zuwa China da kuma Taki, da kuma kun san waɗannan wurare ne wanda in aka samu mutum da wannan taba din kashe shi ake yi, kuma an kama su, kuma ƙarshen ta dole za su rasa rayukansu.
Illa da nau'in kwayoyin methamphetamine ke yi dai a jikin bil'adama, kamar da likitoci suka bayani, ya zarce ta hodar Iblis ko cocaine. Babangiji Brown, murya Amurka daga Lagos a Nigeria.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau, jama'a ku saurara. Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau.
Madalla a gaida baban gidan Jibrin. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Oyo, inda wasu ɗaruruwan 'yan fansho suka gudanar da zanga-zangar lumana game da kuɗaɗensu. Ga Hassan Umar tambuwar da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo kenan a lokacin da suke yin zanga-zanga zuwa fadar gwamnatin jihar Oyo, bayan da kwanaki 7 da sun kagin da yawa gwamnatin ta jihar Oyo ta biya su haƙoƙinsu suka cika ba tare da biyan bukata ba. Da yake jawabi, mataimakin kungiyar 'yan fansho ta ƙasa reshen jihar Oyo, Mr. Gbade Akande, ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi biris da su.
We are suffering in the midst of plenty in this country. Pensioners are not paid their entitlement as at when due. This entitlement we are asking for, that it is our right, backed by the constitution of this country.
Mr. Agbade Akande ya ce suna shan wahala a cikin jama'ar kasar nan, ba a biyan 'yan fansho haƙoƙinsu a cikin lokaci. Waɗannan haƙoƙin da suke nema halalinsu ne, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya amince da su. Shi ko mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Oyo, Alhaji Latif Adegoke, ya roƙi gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi da ya biya su dukkan haƙoƙinsu.
I will want the government in the name of Allah, in the name of Jesus Christ, so please to adjust as early as possible. Make sure that all these pensions areas are paid in full.
Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnan jihar Oyo da yiwa Allah da Annabi Isa alaihi salam ya biya su haƙoƙinsu gaba ɗaya. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ta bakin mataimakinsa Moses Adeyema ya ce ba da gangan ba ne suke ƙin biyan kuɗaɗen fansho.
Everybody is going to retire. Some of us have retired from our various work before we get politics. Know the importance of getting our monthly allowances.
Gwamnan na jihar Oyo ya ce kowane su zai retire, wasu ma sun yi retire kafin su shiga siyasa. Rashin biyan su haƙoƙinsu ya ta'allaka ne akan rashin samun isassun kason kuɗi daga gwamnatin tarayya. Ya buƙace su da su ƙara haƙuri. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan fansho reshen jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki 7 da ta biya su haƙoƙinsu ko su tsunduma cikin zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Yanko, inda wasu gaggan 'yan fashi suka fasa wasu bankuna jiya, suka kuma sace maƙudan kuɗaɗe a jihar ta Yanko. Ga baban gida Jibrin.
They were carrying 2 Ghana must go where they used to put money.
We called everybody. Even they too, they are under pressure. The policing was also under attack.
wasu mazauna anguwa Ikorodu da ke nan birnin Lagos kenan ke bayyana yadda wasu ƴan fashi da makami suka kai hari a wasu bankuna da ke anguwan Ikorodu a nan Lagos, inda kuma aka ce sun sace makudan kuɗaɗe tare da tserewa ba tare da an kama su ba. A jene dai waɗannan ƴan fashi suka kai hari a wasu bankuna guda biyu da ke anguwa Ikorodu da ke wajen birnin Lagos. Shedun gani da ido dai sun bayyana cewa ƴan fashin, wanda ciki har da wata mata guda ɗaya, sun ta harba bindiga sama tare kuma da tsorata al'ummar da ke wannan yanki, inda suka ranta na kare. Daga bisani dai bayan an yi fashin, an bayyana cewa ƴan fashin sun tsere ta jirgin ruwa tare kuma da kona wasu motoci da suka zo da su tun da farko har guda uku. Wasu da suka shaida lamarin dai sun ce ƴan sanda sun kawo doki tare da musayar harbe-harbe tsakanin su da ƴan fashin, amma dai ba su yi nasarar kamawa ko kuma kashe koda guda ɗaya ba. Daga bisani dai kwamishinan ƴan sandan jihar Lagos, Mr. Kayode Aderanti, ya ziyarci inda lamarin ya auku, inda ya sha alwashin cewa rundunar ƴan sandar jihar za ta gano waɗanda suka aikata wannan fashi tare kuma da tabbatar da cewa an gurfanar da su a gaban kuliya.
We are here, we are still at the preliminary stage, so but we are working seriously on it and we are going to address it. Now we are going to take a very holistic look at all this.
Haka kuma kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Lagos, Mr. Ken Nwosu, ya ce rundunar za ta ba da tukwicin naira miliyan 5 ga duk wanda ya ba da wani labari da zai kai ga kame waɗannan ƴan fashi. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21. Yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadan daga Ustaz Bako Abubakar.
A cikin watan azumi na farko mutum zai tuba ga Allah Maɗaukakin Sarki, don wata ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, cikin Bukhari da Muslim. Duk wanda yayi azumi yayi imani yana neman lada ga Allah, Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunuban sa, kaga ni ana samun gafaran zunubi. Kuma Allah madaukakin sarki ya fifita duk wani aikin alheri da mutum zai yi a watan azumi, Allah zai fifita masa ladan sa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata ne na yin sadaka, yana cewa afdalus sadakati sadakatu fi ramadan, a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito. Mafificin sadaka shine sadakan da mutum ya ciyar da shi watan Ramadan, saboda haka kaga yanzu mutane suke haɗa kuɗi ana ciyar da ƴan fusuna nan, alhamdulillah mun gode Allah. Kuma a dare ne mutum zai tsaya ya kiyamul layli. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duk wanda ya tsayi wannan dare yana fila cikin ramadan yayi imani ne milada ga Allah, Allah zai gafarta masa zunubansa da suka shige. Sannan da sun karatun qur'ani, kaga karatun qur'ani harafi guda idan mutum ya karanta Allah zai bashi lada 10, in yace alif lam mim lada 30 Allah zai bashi, to Allah zai rubanya masa ladan a cikin watan azumi. Kuma ana so itikafi, itikafi shine mutum ya zauna cikin masallaci ya zo ilzimci masallaci na bautawa Allah madaukakin sarki a watan azumi. Kuma ana so wanda Allah madaukakin sarki bashi dama kuma yaje umra, don Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-umratu ila umratin kafaratu lima bainahuma, yace umra daga wancan umra zuwa wannan idan mutum ya samu ya je, Allah zai kankare masa zunubansa da yake tsakanin su. Kuma haka nan ana so Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito suna cewa umra da mutum zai je watan Ramadana, Allah zai rubuta masa lada kaman ya je yayi haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mun magana akan ciyar da mutane, Allah madaukakin sarki yana cewa yutimuna ta'ama ila hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, mumune na kwarai suna ciyar da abincin su a halin suna so, suna ba wa miskinai, suna ba wa ƴan fursuna da kuma marayu, suna cewa inna ma nutimu kulli wajhillahi, muna ciyar da ku ne saboda neman sakamakon Allah, ba ma neman godiya gare ku ko wani sakamako. Azumi da kuma kiyamul layli suna nema wa bawan Allah wanda ya yi su a rayuwarsa ran tashin kiyama ceto. Azumi zai rika cewa ya Ubangiji na, na hana shi cin abincin sa da abin shan sa cikin yini. Kuma Qur'ani na ce ya Allah na hana shi bacci cikin dare, ya Allah ka ba mu ceto.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau za mu hora ne da wasiƙa haɗin gwiwa daga Sha'ibu Taylor na garin Ɗanboka da Uja Mai Kumaji a garin Ɗanboka, wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna yi ma musulmin duniya barka da shigowar wannan wata na Ramadana mai albarka. Da haka ne muke roƙon Allah ya ba mu ruwan sama albarkacin wannan wata mai alfarma. Sai kuma sakon Shamsu Habibu Azari da Haruna Baffa Bajoga wanda suka ce ƴan majalisun Najeriya kada ku manta mun zabe ku ne don ku yi mana wakilci na gari, ba wai ku je ku yi ta cece ku ce akan wasu buƙatunku da suka shafi mararinku ba. Haba kungiyoyin ƴan tarzoma na ISIL da Boko Haram, shin wai kun manta wannan wata da muke ciki ne? To ku sani fa, kowa da kyau to fa zai gani da kyau. Sako daga Kasimu Aliyu Sardauna matasan Asada da Hassan Muhammad Binaci a birnin Sokoto. Assalamu alaikum VOA Hausa. To ƴan majalisar tarayya Najeriya ya kamata ku maida hankali gurin kawo mana ayyukan cigaban ƙasa, ba ku tsaya kuna cece ku ce kan rabon mukamai ba. Daga Nura Bello daraja Kasar Gusau. Matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na kwato kudaden da gwamnatin baya da makarraban da suka sace yayi daidai da fatan Allah ya sa kullu tafiya kudin sabulu. Sako daga Asma'u matar Lawal Sani na Kawo. Shiko Mansur Almagumal cewa yayi. Salamu alaikum muryar Amurka. Gaskiya abin da yake faruwa a majalisar dokokin Najeriya na turkaturka kan zaben sauran shugabanni bai dace ba. Wanda hakan har ya kai gaba hammata iska. Hakan abin kunya ne ga al'umma da kuma majalisar. Shiko mai nasara na sarafin to cewa yayi. Babu shakka ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da gwamnonin kasar abin ayaba ne matuƙa, musamman ma a wannan lokaci da kasar ke fama da matsin tattalin arziki. Ina jajantawa al'ummar garin Guju ba, waɗanda harin bom ya hallaka, Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu, kuma waɗanda suka samu raunuka, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Daga injiniya Sama'il Zaga, jihar Kebbi. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na bayyana ra'ayina dangane da matakin rashin biyayya da ƴan majalisun Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC suke yi wa jam'iyyar tasu, wanda hakan ba ƙaramin abin takeici bane, amma masu iya magana suna cewa kowa ya da kyau zai ga da kyau. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, ɗalibi a jam'iyyar musulunci dake Katsina. Shi kuma Bello Ishaku birnin Fulani Gumba cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika shawarwarin da gwamnatin mika mulki ta baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa ya cire talafin man fetur da kuma sayar da matatun man fetur ga ƴan kasuwa, a gaskiya muna maraba da wannan shawarwari. Matuƙar rayuwar ƴan Najeriya za ta canza da kuma wadatuwar man fetur a ƙasar. Da ƙarshe sai sakon Sabiu Maiman Jagamawa wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na taya sabon shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari addu'a bisa ƙudurinsa na kwato dubban miliyoyin nerori wanda jami'an tsohuwar gwamnatin Jonathan suka wawuri suka azurta kansu. Muna addu'ar Allah ya ba su nasara, amin.
Kuma da Allah kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Rundunar sojojin Nijar ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su 15, ta kama wasu guda 20 a wasu hare-haren da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa. A cikin sanarwar da aka bada ta gidan rediyon gwamnati a cikin daren jiya Laraba, ma'aikatar tsaron Nijar ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai silke da kuma babura guda 26 a lokacin hare-haren. Ma'aikatar ba ta faɗi inda aka yi wannan gumurzun ba, to amma 'yan Boko Haram suna kai kawo a yankin kudu maso gabashin ƙasar kusa da tafkin Chadi, kuma dab da bakin iyakar ƙasar ta Nijar da ƙasashen Najeriya da Chadi. Nijar dai tana cikin rundunar yanki da aka kafa domin murƙushe 'yan Boko Haram daga wannan wuri. Afirka ta Kudu ta ce watakila za ta cire ko kuma za ta fice kenan daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ICC a bayan gardamar da ta kaure saboda kyawar da ta yi ta kama shugaba Umar al-Bashir na Sudan, wanda kotun take tuhuma da laifin kisan kare dangi. Wani kakakin gwamnati ne ya faɗi wannan yau Alhamis a bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar. Yana mai faɗin cewa ficewar za ta zama matakin ƙarshe da aka iya ɗauka a bayan an nazarci yarjejeniyar Rome wadda ta kafa kotun.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ƙaranci da kuma ƙarin kuɗin kujera zuwa umra da aka samu har na dalar Amurka 300,000 a cikin wannan yanayin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da shi ma injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.